you went to the house of assembly to tell the house of assembly to lie. To tell the house of assembly that nobody
speaks like that.
Yes, I am telling you.
Nan da wani rajin kare haƙƙin bani adama ne ba da MB Mustafa Kimamu sayan kalamai da sakataren gwamnatin jihar Taraba Mr. Anthony Jellison a fadar gwamnatin jihar game da batun haƙoƙin ma'aikata. Tun a makon jiya ne maka soma kira rana tsakanin gwamnatin jihar Taraba da magungunan ƙwadago a jihar, lamarin da kai ɗaliban makarantun firamare fitowa kan tituna suna zanga-zangar lumana domin nemo wa malamansu haƙoƙinsu, ko da ke gwamnatin jihar na ma zargin cewa akwai 'yan ingizame kan turuwa. A sanarwar gargadi da gwamnan jihar Akidare Disan Isaku ya fitar ta hannun naibin sakataren yaɗa labaransa Mr. Elebe, gwamnan ya ma gargadi 'yan ƙwadago a jihar ne da cewa gwamnatin jihar ta haramta duk wani jerin gwano ko kuma zanga-zanga da ma'aikata za su yi domin neman haƙoƙinsu a jihar. Daga nan mako sai sanarwar ta kira ga iyaye da ma kada su bari wasu su yi amfani da 'ya'yansu domin fitowa wajen jerin gwano da zimmar nema wa ma'aikata haƙƙinsu. To sai dai kuma a martanin da shugabannin ƙwadago a jihar suka mamaida, 'yan ƙwadagon sun yi tirne da Allah wadai da wannan sanarwa da gwamnatin jihar ta fitar. Mr. Peter Gambo da ke zama shugaban ƙungiyar ƙwadago a jihar Taraba ya ce su ko a gidansu da wannan barazana da ya ce gwamnatin jihar ke musu a yanzu.
Many government have done it like that, but that does not stop us from doing what looking for our right. Bama hiding what we are looking for. Whatever we are looking for, what we do is that we write and tell them that this is what we are looking for. If we cannot solve it, we react.
Me kuke so gwamnatin Taraba ta fahimci kan cewa dangantakar da ke tsakanin kungiyar ƙwadago da kuma ita gwamnati a Taraba.
Zaman lafiya mana mu da kuma fahimtar juna. Shi ai ko ba haka ba. Idan muna da fahimtar juna, many things za mu yi overcoming. We da mu overcome a lot of things. So irin wannan reaction does not solve problem.
Yanzu haka dai Martini wannan mataki na hana bore ya suma ja ce ku ci a jihar, inda ya rajin kare haƙƙin ɗan adam da kuma lauyoyi ma suka suma mai da martani. Barista Idris Jalo shi ne shugaban kwamitin kare haƙƙin ɗan adam na kungiyar lauyoyin jihar Taraba ya ce ku akwai abun dubawa.
Zanga-zanga inda na lumana ce a kan neman haƙƙinmu na wata kungiya ko al'umma ya dace kuma yana bisa tsari, sannan kuma babu dalilin da wani zai fito ya ce ya hana, musamman a zamanin demokuraɗiyya. Wannan ma'aikata ne suka fito don su bayyana ma gwamnati da haƙƙin suke kanta da kuma sauran al'umma su san cewa suna da haƙƙi kan gwamnati, haƙƙin wanda shi ne albashi wanda suke nema a biya su, kuma ba a biya su ba an kasance sama da wata bakwai. Saboda haka wannan dakatar da shi ko kuma hana zanga-zanga na lumana da gwamna ya yi baya bisa tsari, baya bisa ka'ida, musamman muna mulkin demokaradiyya ne. Mutane suna da haƙƙin bayyana kokinsu ta hanyoyin da ya dace, in dai na lumana. Amma inda aka yi daga zanga-zanga lumana ya zama wani abin da ya zama tashin hankali ko wani barna, wannan shi ne ba a bukata.
Kuma da menene yanzu ko amma zura ido ne a gaida za ta kai a tsakanin ma'aikatan da ma gwamnatin jihar Taraba da ke haramar karɓar nata kason a tallafin Paris Club daga gwamnatin tarayya. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na Muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.